Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
When it yeah.
Hallelujah, it's Neil Corey's. They sing the water of praises. Kaini may bani chida sha, kaini masoina, kaini may chituna, kaini makyaina. Sitadan Allah na kawo bisharan Allah na kawo maganar Allah na kawo da sunan Allah we no go tire. Yeso kai kai ne mai bani ci da sha, kai kai ne masoyina, kai ne mai ceto na, kai ne makiyayina. Sitadan Allah na kawo bisharan Allah na kawo maganar Allah na kawo da sunan Allah we no go tire. Yeso ai sun mana tarko mun kauce da sunan Allah sun juta ai dole su kauce da sunan Allah sun furkita sun gudu dole su ce sunan Allah da sunan Allah muka sami yanci da sunan Allah muka samu aiki da sunan Allah muka samu promotion da sunan Allah muka samu makaranta ranta da sunan Allah muke yakin iblis da sunan Allah muna kaunar juna da sunan Allah muke yabon Allah. Sarkin Hirdus ya gwada Allah, ya ga fushin Allah ya soku a kansa. Kai waye ne da baka tsoron Allah? Mugaye basu iya ba, iya ba. Sarakuna basu iya ba, iya ba. Mugaye basu iya ba, tabbas. Sarakuna basu iya ba, tabbas. Kai ne mai bani ci da sha, ci da sha. Kai ne masoyina, kai kai ne mai ceto na, kai ne makiyayina. Sujadan Allah na kawo bisharan Allah na kawo maganar Allah na kawo da sunan Allah we no go tire. Yeso kai kai ne mai bani ci da sha, ci da sha. Kai ne masoyina, kai ne mai ceto na, kai ne makiyayina. Sujadan Allah na kawo bisharan Allah na kawo maganar Allah na kawo da sunan Allah we no go tire. Yeso we no go tire. Yeso so we dey do our thing, no be magic. We command the devil, scatter the devil, we pack them aside in God name. God na go shame us, God na go forsake us, God na go scatter us. They wanna see us win, win. They wanna see us fight, fight. They want make us useless, they want make us laziness. In God name we dey do fine with our business. No time for the haters, no time for the flames. It's time for the battle of God. Your Bible, your prayers are faith. Remember the Queen of Jezebel, one fight with God's people. Remember the Queen of Jezebel, one fight with people of God. Snow feet, nah so, nah so. King Pharaoh, one fight with the people of God. He no feet, he died with his people and causing the rising. Our God is a God of power, kings of kings, Lion of Judah, the mighty among God of nations. The Lion of Judah, the mighty among God of nations. Yeah, hallelujah. Rikita, rikita, ta, ta, rikita, rikita, ta, ta, ta,
Connector, Shape Beat Producer.
For my dopejam.com.